الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kyautar uwa da uwa? Kanwar uwa da ake ba ta wai misali wasu kudade na daban waɗanda suke kasancewa dangane da aure wanda kuma ba sa cikin sadaki wanda su da yawa za ka ji an ce ga kyautar uwa ga kyautar uba ko kuma ga wani kyautar kanwar uwa da sauransu to duka dai tambayar sande ce waɗannan duka abubuwa ne na al'ada abubuwa ne na al'ada shi kuma ka'ida wadda malamai suka tabbatar da ita asali game da duk wani abu mai sunan al'ada shine halacci sai idan an samu wani abu wanda yake na haramci ya kutso kai sannan za ta rikida ta koma haramu amma duk wani abu wanda yake na al'ada matsayin shi halaka ne in ma kai ko ka bari duk daya amma da zaran wani abu wanda yake na haramu ya kutso kai ta wannan al'ada ta canza ta koma haramu kamar yanda ka'ida ce ta malaman usul suke cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji aswariful ibaha asali game da al'ada shine halacci sai an samu abinda zai juyar da halaccin ya kutso kai shine abu wanda yake na haramu yanzu misali idan ka dauka bangaren abin da ya shafi aure anan akwai kunshin ango akwai wankan ango akwai wankan amarya da sauransu da ake yi kaga waɗannan abubuwa duka abubuwa ne na al'ada waɗanda ba sa cikin karantarwa ta addinin musulunci me za mu yi sai mu dauke su a matsayin halak amma da zaran wani abu na haramu ya kutso kai to wannan al'amari ya koma haramu yanzu misali idan ka dauki kunshin ango me yake kasancewa a wajen kunshin ango ga kide-kide ga wake-wake ga cuɗanyar maza da mata sannan kuma ga wasu abubuwa waɗanda suke na almubazziranci da dukiya na watsa kudade da ake to kaga kasancewar irin waɗannan abubuwa da suka kutso kai za ka iya ba da hukuncin cewa kunshin ango kamar yadda ake yin shi a nan haramu ne saboda me yasa akwai abubuwa na haramun waɗanda sun cuɗanya da shi amma inda a ce kunshin ango babu cuɗanyar maza da mata babu kiɗa babu busa ba maganar kuma kasancewar a zo ana wani almubazziranci da dukiya tare da cewa wadda za ta shafa masa lallai ya zamanto muharrama shi ce an gane ita ma kuma in ma a waje ne za ta shafa masa ta fito a cikin sutura wadda take ta musulunci ko ya je gida a shafa masa ya fito to wannan sai mu bar shi a matsayin halacci wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bar haka idan ka dauki wankan ango in za a je wankan ango da makida ake zuwa sannan da maza da mata ake cuɗanya aje dan ƙara lalacewa shi angon wai wanda zai masa wanka wani malami za a kirawo a ranar shi zai masa wankan ango wai in yi mishi wai a ran nan ne wai duk zaman shi bai san wankan janaba ba a ran nan za a koya masa wankan janaba. Kaga haramun ne musulmi ya kalli al'aurar dan uwan shi musulmi in dai ba matar ka bace ba. In aka ce al'aura ta namiji tun daga cibiyarsa har izuwa gwiwa wannan al'aura ce, baya halatta ka bayyana ma wani, hatta da cinyar ka baya halatta ka bayyana ma wani ya gani. An gane ko hadisi ne sahihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-fakhdhu awra, cinya ita ma al'aura ce. Wanda shi sallamar shi in ya gama wannan wanka, kayan da angon ya ji da su su ne nashi, sannan kuma da dan wasu kyaututtuka da za a masa. Shi yasa angunan da suka gane a ranyin angonci sai su sa tsahin kaya, kenan in ka dauka ma dai a shiji. To dan haka kasancewar irin waɗannan abubuwa in suka kutso kai to sun maida al'ada haram, amma asali game da duk wani abu na al'ada sai a bar shi a matsayin halal. Na'am. Wanda ba musulmi ba, musulmi ya kashe ko kuma dan uwan shi arne ya kashe? Wai arne idan ya kashe musulmi menene hukunci a kansa? Kisasi za a yi, dole za a sare masa wuya in kisa ne wanda yake na ganganci in ba na kuskure ba ne. Amma shi musulmi in ya kashe arne ba a kashe shi sai dai ya biya diya. Ba a kashe musulmi a sanadiyar kashe arne, amma arne kashe shi ake in ya kashe musulmi kisa wanda yake na ganganci, saboda babu takafu tsakanin jinin musulmi da jinin arne. Jinin musulmi jini ne wanda yake mai kima mai daraja, ba yanda za a yi ka hada shi da jinin arne. Don haka shi ka'ida in musulmi ya kashe arne ko da kisa ne na ganganci, to iya abin da za a yi sai a yi kuɗi sai a biya diya. Amma in ya kasance an samu wasu ɗan ta'adda daga cikin jama'a ta musulmi, misali ya zamanto sun maida jinin arna ba komai ba, kai tsaye kawai sai ka kashe mutum, to anan alƙali yana iya yin wani ijtihadi nashi, ma'ana wani ƙoƙarinsa, ya yi ƙoƙari ya ɗan kauda wasu a sanadiyar sun kashe arna, don menene ya zame ma wasu wa'azi. An gane, saboda in aka bar ƙofar a buɗe kowa sai ya yi ta'addanci akan haka. To amma ka'ida in dai musulmi ya kashe arne to ba maganar a kashe musulmi sai dai a biya diya, amma in arne ya kashe musulmi kisa na ganganci shi ma dole a sare masa kai. To wannan dai duk bayani ya gabata a kanta, ba wata bid'a mai kyau a musulunci. Bid'a gaba ɗayanta bata ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadithin Abu Najih, shine Irbad al-Irbad ibn Sariya, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi, wa'azi wanda yake mai gamsarwa, wa'azin da zukatanmu suka raurawa, suka firgita, suka tsorata, idanunmu suka zubar da hawaye. Muka ce ya manzon Allah, wannan wa'azi dai kamar wa'azi mai ban kwana, kamar ba za mu sake haduwa da kai ba? Sai muka ce ya rasulallahi ausina imana galgadi, imana wasiya. Sai ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sami wa ta'a. Manzon Allah ya ce ina muku galgadi dangane da riko da littafin Allah da tsarsar dokokin Ubangiji. Sai ya ce wa sami wa ta'a, da ji da bi ga shugaba. Sai ya ce wa in ta'ammara alaikum abu, ko da bawa ne yake shugabantar ku. Manzon Allah ya ce to ku ji ku bi. Sai yake cewa fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katira, duk wanda ya rayu daga cikin ku nan gaba manzo Allah ya ce da sanin zai ga sabani mai yawa, wannan yayi nan, wannan yayi nan, kowa ya kadi gaban sa, kowa kuma kira yake cewa wai shi addini da yake. Sai yake cewa fa alaikum bi sunnati, in har irin wannan zamani ya tarda ka mutane sun samu sabani kowa ya kadi gaban sa, manzo Allah ya ce fa alaikum bi sunnati, ku lazimci riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin, da sunnar khalifofi shiryayyu masu shiryar da jama'a, Abubakar da Umar da Uthman da Ali. Sai yake cewa tamassaku biha, manzo Allah ya ce ku yi riko da sunnata, wa abdu alaiha bin nawajib, manzon Allah ya ce ku rike ta gam wato da matauna. Nawajib su ne waɗannan haƙura waɗanda suke na gefe, wanda in ka rike abu da wuya yake kucewa. sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umur, ku kiyayi fararrun al'amura, ma'ana duk wani abu da aka kage shi da sunan addini, manzo Allah yace ku kiyaye shi. Sai yake cewa fa inna kullu muhdathatin bid'a, domin duk wani abin da aka fare shi wanda ba shi da tushe a cikin alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka fada da ihu sunan shi bid'a. Sai yace wa kullu bid'atin dalala, yace dukkan bid'a kuma bata ce, wanda kullu tana siga ce daga cikin siyagul umur. Duk lokacin da aka yi amfani da lafazin kullu, to ta game komai da komai ba abin da zai fita. Balantana ma ana an yi ibafata zuwa nakira, domin dalala anan nakira ce. Sai wa kullu bid'atin dalala, yace dukkan bid'a bata ce. A wata riwaya tabbatacciya sai aka samu ƙari, sai yace wa kullu dalalatin finnar, dukkan bata kuma karshenta shine wuta. Don haka a ka'ida duk wanda yace a musulunci akwai bid'a mai kyau, to wannan ba kowa bane yake cin gyara illa gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana yana cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Sai mu ce istidrak ne alallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama, ma'ana cin gyaran Allah ne kuma cin gyaran manzon sa ne. Dan shi manzon Allah ba a karan kanshi bane bai ce dukkan bid'a bata ce kuma karshen dukkan bid'a wuta. Isarwa ne yayi sako daga wajen Ubangijinsa subhanahu wataala, in kace akwai wata bid'a mai kyau, to ka ci gyaran Allah, ka ci gyaran manzon sa. Tare da cewa hadisi sahih, dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa, kamar yanda almajirin sa Ibn al-Majishun yake cewa naji al-Imam Malik yana cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Al-Imam Malik yace wallahi duk mutumin da ya raya cewa a cikin musulunci akwai wata kyaukyawar bid'a, yace tabbas ya raye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci ubangijin sa, ya masa rufa-rufa, ya masa magudi, ya koye wani abu ya kisarwa. Mecece hujjarka? Al-Imam Malik sai yace domin Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa a yau na cika muku addininku, na cika ni'imata a kanku, na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani mai shi a gobe kiyama. Al-Imam Malik yace fa malam yakun yawma idin dini, duk abinda bai zamanto ba addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace fa la yakunu al-yawma dina, yace wallahi a yau ba yanda za a iya zama addini. Komin matsayin ka yau in ka zo da abu da sunan addini, sai mu ce ina hujja? Allah ne ya faɗa ko manzon sa? In ba fadar Allah akan abin da ka zo da shi ko ta manzon sa, kai tsaye za mu watsa maka kayanka. Wannan ita ce ka'ida, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Manzo Allah ya aje mana ka'ida, duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu na addini wanda ba shi da tushe a cikin addini na, manzo Allah ya ce za a watsar masa da kayansa. Don haka gaban kaikai ne Allah ku ba a bashi gaban kaikai, caciciyar kwaya ake bukatar ka kusance shi da ita. Don haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana, yace dukkan bid'a bata ce, yace koda mutane suna ganin kyanta. A hankalce ka kirkira wani abu da sunan ibada, kai a iya tunaninka da ra'ayinka kana ganin cewa abu ne mai kyau, sai ka zo ka tambaye ni menene ra'ayina akan wannan abu. Ra'ayina yakan iya shan bamban da naka, sai in ce a ni wannan abu kawai bai dace ba, kaza na ga ya kamata a yi. Sai mu ce to mu je mu tambayi wancan dan uwa, kai a iya ra'ayinka yaya ka ga wannan abu? Shi ma zai iya bada wani ra'ayin shi wanda ya sha bamban da naku. Mu je mu tambayi na hudu, kai yaya ka ga ra'ayinka akan wannan abu? Sai ya ce a ni ma ra'ayina dai kaza nake gani. To ana a ka'ida, in muka kirkira wani abu da sunan addini muka ce akwai bid'a mai kyau, wane ne zai nuna mana kyanta? A doron kasan nan akwai wanda zai nuna mana kyanta cewa mai kyau ce? In kai kana ganin mai kyau ce, to ni bana ganin mai kyau ce. In shi yana ganin mai kyau ce, to ita ba ta ganin cewa mai kyau. ba ta inda ake gano kyawun abu illa ta hanya daya daya alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai a takeice ba maganar bid'a mai kyau a musulunci, dukkan bid'a bata ce, kadar ku ne na halaka. Na'am. 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 Wai dan uwa ke cewa dangane da wata babbar gara basa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar ma muminai, cewa duk mutumin da ya gama sallar asuba, bayan gama sallar asuba ya ci gaba da zama a gunsa, yana ambaton ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Ambato anan babu kaidi, iya abinda zaka yi dai wanda zai iya karba sunan ambaton Allah, imma istighfari ko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko hailala ko wasu addu'o'i wanda suke na daba. Ka ci gaba da wannan zikiri har aka kai lokacin da rana ta hudo, da ta hudo kabari ta dan daukaka daidai da gulgudan goran mashi, shine bayan hudowarta kamar da minti 15. An gane ko? Ka tashi kai nafila raka'a biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana da ladan hajji cikakka da umra cikakka. Hajji da umra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi. Kuma sai da ya karfafa wannan jumla, manzon Allah yace ta matanta amma, wato hajji da umra waɗanda suke cika ku. Shine dan uwa ana abin da yake neman ƙarin haske. Shin wannan raka'a biyu da zaka yi bayan rana ta hudo ta daukaka matsayin sallar duha ne ko kuma menene? Wannan nafila ce wadda take zaune da gindin kanta, wadda take da alaka da wannan zikiri. An gane ko? Idan kana da bukatar yin sallar duha kuma bayan wannan lokaci sai ka tashi kai, dan shi wato zikirin nan baka samun sakamakon nan sai kai wannan raka'a biyu, shine iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade. Wanda lokacin yin wannan nafila shine lokacin wallaha, lokacin wallaha fa na farawa misali bayan hudowar rana da minti kamar 15, kamar yadda malamai suka kayyade, shine daukakar ta gulgudan wato goran mashi. Darasi da ya gabata muna ji cikin baban da ke bayani dangane da fabula wato ta yunwa, wanda mun gama hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yarda, wanda ke bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika su domin tsare ayyukan Qurayshawa lokacin da ya samu labarin cewa ga Abu Sufyan nan akan hanyar shi ta dawowa Makka wato daga birnin Sham. Shine sai ya ce sai ya shugabantar da Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah Allah ya yarda da shi. To shine dai a cikin hadisin munasabar hadisin da baban kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su fita bai samu ba abinda zai ba wannan tawaga na guziri illa burgami ɗe tak wato na dabino. Idan aka ce burgami wani bahu ne wanda ake yin shi na fata, wanda galibi mai wato masu kiwon dawakai su ne suke yin irin wannan burgami wanda ake wannan. Asali dai in aka ce burgami wato bahu ne ake na fata wanda matafi yake sanya guzurinsa a ciki. Shine kasancewar Jabir yake cewa Abu Ubaida idan aka wayi gari gaba ɗayan mu a cikin wannan tawaga kowane mutum dabino ɗaya ake bashi. Idan aka bashi wannan dabino daya daya sai ya jefa shi baki ya ringa tsotsa irin yanda yaro yake tsotsar halawa, har dabinon nan yace ya jike in ya so sai mu hade. Wannan shine tun daga safe har zuwa dare, wannan shine abincin mu. Yace sai dai idan mun samu itaciya sai mu ringa kakkabo ganyenta da sanda, idan ganyen ya fado sai mu tattara sai mu je mu shika, in yayi laushi sai mu ringa ci. Yace mu kusan mutum 300 me za a yi kawai sai muka hango wani abu daga nesa, ka ce wani babban tudun rere ne. An gane ko? shine yace farufi alala ala sahilil bahri ka hay'atil katibil dakhm, yace sai muka hango wani abu kamar wato wani katan tudu wanda yake na yashi, me za a yi sai muka je masa, sai yace fa idza dabbatun tudu al anbar, sai ga maka wata babbar dabba ce wanda ake kiranta anbar a larabci kenan, in ma ka ce mata anbar ko kuma ka ce alhut shine kifin da bature yake kiran shi da sunan balen, an gane ko balen haka ake kiran wannan sunan kifin. Wannan kifi duk a cikin halitta ta ruwa har yau ba a samu halittar da ta kai girman sa ba, wanda anan yake cewa wannan kifi da muka same shi a gabar teku ga halin da muke ciki na yunwa, da shugabanmu ya ce a kifin na homushe ne, take yanke Allah sai ya masa ilhama sai ya canza ra'ayinsa ijtihadin da sai ya ce a yace kar mu manta fa gaba ɗayan mu nan hujja kadune na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma halin da muke kai jihadi ne fa muke hujumin daukaka addinin Allah, kuma ga cikin mawuyacin halin da muke na yunwa, sai ya ce dan haka kawai bismillah. Jabir ya ce muka tsaya akan wannan kifi wato muka yada zango a nan tsawon wata guda, ya ce mu mutum 300 a kullum wannan kifi muke sara muke gasawa muke ci, ya ce har sai da muka koshi muka yi kiba, ya ce wannan kifi da nake baku labari, Jabir yake cewa kurmin idan shi muke shiga muzira gora ya zamanto shine guga, ya ce sai mun ciko shi da mai muhuddo saboda girman kifin, gora za a samu sai a kulla masa a matsayin guga ne, sai a shiga kogon idan kifin a cikin shi za a ciko da mai sannan a fito, shine yace sai mu yanko wani yanki daga jikin kifin, yankin da muka yanko ka ce wani babban sani, Abu Ubaida Allah ya kara masa yadda dan ya ga gulgudan girman wannan kifi, sai ya zaɓi mutum 13 daga cikin wannan tawaga ya ce ku zo, ya shigar da su gaba ɗaya a cikin kogon idan kifin, gaba ɗaya mutum 13 suka zauna, sannan ya sanya aka karyo masa aka saro masa haƙarƙarin kifin wanda a matsayin shi kamar ƙaya ne, aka saro masa wannan haƙarƙari sai ya sa aka tseda shi a cikin tawagar, ya ce a nemo masa raƙumin da ya fi kowane raƙumi girma, aka zaɓo masa ya ɗaura masa sirdi ya hau, aka tseda wannan haƙarƙarin kifin ya bi ta ƙarƙashinsa, wanda da suka dawo Madina sai suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, manzon Allah sai ya ce da su arziki ne na musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya koro muku shi daga cikin teku, ma'ana arziki ne Allah ya fito muku da shi daga cikin teku, manzon Allah sai yake cewa shin ko akwai wani abu wanda yake na naman tare da ku, daman bayan sun ci sun koshi kusan tsawon wata guda, da za a koma gida sai aka yi murge aka shanya ya bushe aka kwasa aka tafi da shi, manzon Allah ya ce in har akwai wani abu tare da ku ni ma ku bani, muka aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya taba, wanda a wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata munasabar shi ko kuma mu ce dangantar shi da wannan babi, irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi rayuwa wadda take ta kunci, amma wannan kunci bai sanya su suka gudu balantana suka sha da baya akan abin da suka sa gaba na daukaka addinin Allah, kadiba ka gani fa mayaka ne suka fita, amma addini na Allah dan dabino ɗaya ne za a baka, sai dai in kaga itaciya ka kakkabo ganyen ka jika haka nan ma ka ci baddadi, to Ubangiji ta'ala dama alƙawalinsa wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbi, duk wanda ya dogara ya maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala to Allah ya isar masa, Allah sai ya nuna maka mafita, matukar zaka meka masa wuka da nama akan wani al'amari da kasa gaba na dadi ko na wahala, to dan haka anan Ubangiji ta'ala sai ya kado musu wannan kifi daga cikin teku, wanda wani dan uwa yake gaya mana cewa ya ji labari wato a radiyon Jamus an yi bayani dangane da wannan kifi wanda ake ce masa balen, an samu ya kai nauyin tan 300, an samu wanda ya kai nauyin tan 300 dan haka a halittar ruwa babu wanda ta kai wato halittar kifi wannan kifi wanda ya hade Annabi Yunus alaihi salam a takeice dai duk bayani ya gabata akan sa yau zamu tashi hadisin Jabir qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radiyallahu anhu annahu qala inna kunna yawmal khandaq nahfir fa aradat kudiyatun shadida فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كديتنا أردت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه مأصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المئول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله ائذن لي الى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فإنك شيء فقالت عندي شعير وأناق فذبحت الأناق وطهنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج فقلت طعيم لي فقلت فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزئ البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم قال ادخلوا ولا تباغضوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزل فلم يزل يكسر ويقرف حتى شبئوا وبكي منه فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة متفق عليه وفي رواية قال جابر رضي الله عنه لما غفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطهنت الشعير ففرغت إلي فراجي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطهنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فهيا هلا بكم فهيا هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن أجينكم حتى أجين فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت أجينا فبثق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسط وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدهي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتجف كما هي وإن أجيننا ليخبز كما هو wato Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle mun kasance muna gina wato a ranar yakin Khandaq. Lafazin nahfir an ciro shi ne daga al-hufra, in aka ce al-hufra wato shine rami kenan. Shine yace inna kunna yawmal khandaq nahfir, yace lalle mun kasance a ranar yakin Khandaq wato muna gina rami, wanda shi lafazin Khandaq shi ma rami ne amma babban rami. An gane ko? Kasancewar shi wannan yakin Khandaq sababin sa dai akwai Yahudawa waɗanda suke zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Madina. Damun ba Yahude ba shi da alƙawari, wanda ya warware alƙawarin mai sama mai ƙasa, kana ji za ka yi alƙawari da shi ya tabbatar da wannan alƙawari? Duk alƙawarin ba Yahude alƙawari ne wanda yake na ƙarya. كانت مواعيد رقوب لها مثلا وما مواعيدها الا الاباطيل. القولي سكي ده منزان الله صلى الله عليه وسلم زا اي زمن قدا ده حزوزو كر كوا يتبا كوا كوا يشانن سا ابرن مدينه تو مي زا اي سي سكا وروري القولي سوني كينن بنو النذير ده سورنس ده سكا وروري wannan alqawli mi za ayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya turo masa sakon cewa gaba daya a hurtime su, a fitar da su daga birnin Madina. Manzon Allah ya je ya zagaye garin su, wanda sai da aka yi kwana da kwanuka sulhun da aka yi a ƙarshe, manzon Allah ya ce gaba daya su kwashe kayan su, kowa ya dau iya abinda zai iya daga cikin dukiyar shi, abinda zaka iya dauka da ƙarhinka, amma duk abinda ya wuce haka bar shi anan. Wannan dukiya ta su ganima ce wadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya koro ma jama'a ta mu'mine, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Hashir, wanda kissar tana nan. To kasancewar anan da suka tashi sai suka koma wani dawa wanda ake kiran shi Taima yawancin su. To kasancewar irin wannan kaskanci da suka haɗu da shi, me za a yi? Sai suka ringa yawo duk wani arne sai suke ziga shi, suka je suka ziga kafiran Qurayshawa da sauran dukkan wasu kafirai a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa, a fatattake su, a fitar da su daga birnin Madina, wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taren dangi, wanda Allah ya ambaci wannan yaki da cewa Ghazwatul Ahzab, sura ta musamman Allah ya saukar da ita a cikin Alqur'ani. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لابار منافقين الله يكبادا وأرن يندي كسنج. ثم ذا الله صلى الله عليه وسلم ديسا ملابار وأن انتوقع قاسنا زوا سيشا ورشسا حبا سيايا كما تأي فتازامي إذا قبرنا مدينة متريس وكوكم زام زونا أجكين جدا har su isko mu, wanda daman shugaba abinda ake bukata ya zamanto yana da mashawarta, ka shawarce su ka ji menene ra'ayinsu, don shi ra'ayi mai dacewa kyauta ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ba wani dogon karatu bane. Sai ka samu ba kauye ba gidaje mutumin da ba zai iya rubuta sunan shi ko da za a sare masa wuya, amma zai iya bada ra'ayin da zai fitar da jama'a, wanda wata kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya shawarce su yaya ya kamata a yi, daman Allah ya masa umarni wa shawirhum fil amr, ka shawarci mabiyanka dangane da lamarin yaki. To a nan daga cikin sahabbai Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda, sai ya ce ya Rasulullahi, in har a karɓi shawara ta, ya ce mu mutanen Farisa muna da wani salo na yaki, in har yaki ya tardo mu gida, iya abinda muke rami muke mu zagaye garin mu, ramin da doki ba zai iya tsallakawa ba, haka muke yi. Manzo Allah yace anya an gama wannan ra'ayi naka an amsa. Shine sai aka zo aka yi wani katar rami ta arewacin Madina, domin ita Madina tana kudancin Makka kenan, ta wannan hanya za su zo. Aka yi wani katar rami wanda doki ba zai iya tsallakawa ba, aka zagaye Madina. wanda har yau akwai alamun wannan rami wanda yake na kandaka domin ba karamin rami bane aka yi. Idan ka dawo ka taho wajen unguwar da ake kiranta Sabaa Masajid a nan birnin Madina, to wannan kasancewar shi ne ake kiran shi wato Ghazwatul Khandaq, ko kuma a kiraye shi Ghazwatul Ahzab, wanda dai aka yi kwana da kwanuka, wanda dai a ƙarshe Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kanshi ya wadatar da mu'minai game da wannan yaki. Allah ya turo musu wata runduna ta musamman, ita ce iska. Shine Ubangiji ta'ala can yake kissanta mana, wa raddallahu allazina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tad'uha wa kana allahu ala dhalika kadira wa kana allahu bima ta'maluna basira wa kana allahu bima ta'maluna basira. To shine anan shi Jabir yake cewa mun kasance muna gina a ranar yakin Khandaq, yace fa aradat kudiyatun shadida, yace wata laka mai kwarin gaske kawai sai ta bujiro a cikin rami, irin lakar da ake kiranta lauya diga, an gane ko, wanda duk wanda yake mai yasan rijiya ya santa, wanda yana iske wata laka wadda take cibirarra, wanda in ya daga diga ya buga sai ta lauye, wanda diga ta yi kadan tafasa irin wannan laka, ita ba dutse bace laka ce, amma diga ba ta fasa ta, sai dai ka gaji ka bari ka yi ni kana yi abinda zaka kuskuta bai wuce ba a lissafa. In maimakon a ce in ka samu wuri wanda yake madaidaici a wuni ka yi rami kamar tsawon metir 5, to in ka tar da irin wannan laka da kyan zaka yi rubu'in metir, ma'ana kamar a kasa hudu baka yin kashi daya ka wuni kana aiki. To shine yake cewa fa aradat kudiyatun shadida, ma'ana wata laka mai kwari, dan haka mai taurin hannu ake ce masa akada, kamar yadda can Allah yake cewa fa aada qalilan wa akada, wa akada an ciro shi ne daga alkudiya, irin wannan laka yanda ba ta bambaruwa, shine Allah yake siffanta kafiri a can, ya bada kadan daga cikin dukiyar shi sannan ya hana saura. Faja'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sahabbai sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kawo kukan su, suka ce ya rasulullah hadhihi kudiyatun ardat fil khandaq, ya rasulullah ga wata laka mai kwari ta bujiro mana a cikin wannan rami, hannu yayi ruwa. Fa qala, sai manzon Allah yace ana nazi, yace ku ja da baya ni zan shiga rami. Thumma qama, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya miki, a matsayinka na shugaba in aka ce ga wani aiki na daukaka addinin Allah, karka ce ni shugaba ne ka koma gefe ka zauna, zame damtsan ka kai ma ayi da kai duk abin da za a yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da za a gina masallacinsa a nan birnin Madina shine farkon wanda ya dora tubal da shi aka yi gina, haka lokacin da Quraishawa za su jaddada gini wanda yake na Ka'aba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi, duk wani aiki da za a yi na daukaka addinin Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ya komawa gefe yace ni shugaba ne, zage damtsan sai yake da shi ake yi. Anan sai yake cewa ana nazil, manzon Allah yace ni zan shiga rami. Sun makama, sannan manzon Allah sai ya tashi sai ya shiga. Wa baquluhu ma'asubun bihajar, cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nade wato da duwatsu. Menene hikima dangane da daura duwatsu? Karin manta ya gabata a hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa wallahi duwatsu nake daurawa a ciki na dan in danji wani nauyi nauyi wato saboda yunwa, wanda wata hikima ce daga cikin hikimar da Allah ya ba su. In yunwa ta yi tsanani sai ka samu misali wani kyalle wani katon wannan, sai ka jera duwatsu a cikin ka sai ka nade haka kamar yadda ake nade rawani, ma'ana ka nade cikin naka da duwatsu. Shine yake cewa wa baqunuhu ma'asubun bihajar, cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai gashi yana nade wato da duwatsu. Jabir yace wala bisna thalathata ayyam la nazuqu zawaqa, yace wallahi kwana uku muka zauna muna ginin wannan rami, yace bamu dandana abinci ba. kwana uku ana gina kawai rami yaki saboda yaki musiba ne wanda insha Allah za mu iske hadisi a darasin mu na gobe akan wato shine yanda kafirai suka shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yini hatta da sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya manta da ita sai gab da fadawar rana Umar yazo yana zazzagin kafirai yana cewa sun manta sun shagaltar da mu game da sallah ta la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu mugwar addu'a sai bayan magriba ma aka yi la'asar kin to shine anan Jabir yake cewa walabithna thalathata ayyamin yace muka zauna tsawon kwana uku la nazuqu zawaqan yace ba ma dandanar abinci fa akaza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal miza'ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karfu diga al-mi'wal ita ce diga an gane ko jam'un ta shine ma'awid yace fa akaza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karfu diga fadaraba manzon Allah ya daga ya sara fa'ada kasiban uhayl ahyal aw ahyam gabaɗe wannan laka mai tsananin kwari gabaɗe sai ta koma yashi wanda yake mai farara ta koma yashi wanda yake lukui shine yace fadaraba manzon Allah da ya sara wannan diga fa'ada kasiban ahyal aw ahyam ahyal da ahyam duka ma'anar su daya ma'ana sai ya koma wani yashi wanda yake mai laushi yashi mai laushi shine wanda baya zama daga an tara shi kawai sai ka ga ya bashi ahyal wanda yake mai bashewa sai ta koma yashi wanda yake mai bashewa fa qultu ya rasulullah nan kenan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma alama ce daga cikin alamomin da suke nuna gaskiyar manzancin sa fa qultu ya rasulullah jabir yace sai nace ya manzon Allah idzanni ila albayt ba ni izini na je gida ni zamu iya dauka na darasi anan idan kana tare da shugaba akan wani lamari to bayya halatta ka kadi gabanka ka je wani sha'anin ka sai ka nemi izini na shi an gane ko dan haka soja a fagen daga bayya halatta ko tsugunni zaya to dole ya nemi izinin shugaba ya ce zan dan kewaya nan dan a san ina ka tafi wanda neman izini na shugaba akan wani lamari da ya hada su karantarwa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani kuma yana nuna mana masu neman izini sune mu'minai waɗanda suke na gaskiya kamar yanda Allah ke cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'zanuka li ba'dhi sha'nihim fa adhan li man shi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim to anan Jabir da zai koma gida da yana buƙatar komawa gida sai ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zamu iya fa'idanta anan irin yanda sahabbai suke karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke girmama shi suke bashi matsayin shi wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa fa qultu limra'ati Jabir yace da na koma gida sai na fada ma matata nace ra'aitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shay'an ma fi zalika sabr yace wallahi yau ido na ya nuna mun wani abu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni idan sai nuna masa ya ga yanda yanayin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga ya daura duwatsu a cikin shi al'ada su ka daura duwatsu a ciki he in yunwa ta yi tsanani shine yake cewa ra'aitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shay'an yace wallahi yau na ga wani abu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ma fi zalika sabr yace wannan abu fa ba yanda za a yi yace in dau hakuri akan shi ba yanda za a yi in yi hakuri akan wannan al'amari sai yace fa inda ki shay shin ko akwai wani abu a wajenki na abinci fa qalat sai tace indi sha'irun wa ana tace a wajena wato akwai kwaye sha'ir sha'ir kar mu manta bayani kamar yanda ya gabata wata kwaya ce wanda ake nomawa a rike ta a matsayin abinci halitta sha'ir na kusa da kwayar alkama zamu iske a riwaya ta gaba abinda ke akwai na shirkin duka tiyade ne abinda ya rige a bahun nasuwa tiyade takne sai guda sai tace inji sha'irun wa ana tace auri na akwai sha'ir tiya daya sannan kuma akwai il akuya lafazin ana itace yar karamar akuya me za a yi Jabir yace sai nace kawo naje na kama akuyar fazabahatul anaka yace na yanka ta wa fahantu sha'ir yace wannan kwaya ta sha'ir yace gaba ɗaya sai na nike ta me za mu iya dauka ana na darasi dabi'a ce ta muminai ma'ana ma iyalin sa hidima dan matar ka ta aike ka nika ba abun kunya bane ka dauki kuryar ka fito an gane ko kaje ka yo nika kaje ka yo cewa ne ka sayo mai ka sayo kulkule duk komai ka hado ka kawo mata ba abun kunya bane haka ake bukata ya zamanto mumini yana ma iyalin sa hidima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake ma iyalin sa hidima shine anan Jabir yace fazabahatul anaka yace na yanka wannan akuya wada hantu sha'ira yace na nika wannan garin kwayar hatta ja'alana lahama fil gurma yace har aka kai lokacin da muka yayyanka naman muka zuba shi cikin tukunya algurma ita ce tukunya shine yace hatta ja'alana lahama fil gurma har aka kai lokacin da muka yayyanka naman muka zuba cikin tukunya da aka zuba nama cikin tukunya an nika gari an kwaba ana jiran ya tashi a mulmula ayi gurasa kuma ji'tu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ajinu kadin kasar a wannan lokaci wato dawan yayi laushi an gane ko garin da aka nike wannan tiyade ta sha'ir kwaba ta akai shi in za a yi burodi yaya ake da fulawa dole sai an kwaba ta in aka kwaba ta sai a barta ta jima lokacin nan ta tashi ta kumbura ta yi laushi to shine anan yake cewa sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal ajinu kadin kasar yace wannan gari dawo da aka dama shi yace yayi laushi lafazin ajin shine wato dawo sai yace wal gurmatu bainal asafi kada kadar tambaju yace tukunya ku tana kan murhu wato ta kusa da huwa lafazin al'afafi shine murhu wanda wannan lafazi jami'i ne mufradin sa dutsun murhu abinda ake kiran shi usfiya usfiya jami'in sa sai ka ce al'afafi shine sai yake cewa wal burmatu wato tukunya bainal asafi tana kan murhu kada kadat tambayu yace ta kusa da huwa lafazin tambayu ma'khuzun ne minan nadj idan aka ce annadj shine wato ninar abu ninar tukunya ko anan abinda muke fada shine da huwa kenan abinci ya dahu fa qultu sai na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace to aimun di ya rasulullahi a gida akwai wani dan abinci wanda bai taka karaya karya ba to aim wannan tasgir ne in kace qa'am abinci dan abinci sai kace du'aim kamar yanda in kace Umar in kana so kace dan karamin Umar sai kace Umayr an gane ko idan kace Asad kenan wannan mukabbar kenan wannan kishi sai kace Usayd kamar Jund sai kace Junayd shine sai yace du'aimun li yace ya rasulullahi wani dan abinci ne a gida fa kum anta ya rasulullahi wa rajulun aw rajulan taso tare da kai mutum ɗaya ko mutum biyu mu zo hala sai manzon Allah ya ce kam huwa menene gulgudan abincin shi a iya abinda Jabir ya kiyasta wannan abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗan rakiya mutum ɗaya ko mutum biyu su taso aji sai manzon Allah ya tambaye shi ya ce kam huwa nawa ne gulgudan abincin fa zakartu lahu sai na dan bashi labarin cewa tiyade ne ta sha'ir aka nika aka yi gurasa sannan kuma ga wata il akuya ita ce aka yanka fa qala sai manzon Allah yace da ni katsir yace ai wannan abinci ne mai yawa tayyib yace kuma abinci ne mai dadi tiya guda ai ba kadan bane ba kuma akuya manzo Allah yace kathirun nan kenan khabar ne na mubtada wanda yake mahzu da yace masa kam huwa nawa ne gulgudan abincin Jabir ya bashi labari sai yake cewa kathirun ai huwa kathirun ai abincin nan mai yawa ne dayyib manzo Allah yace kuma abinci ne mai dadi kullaha la tanzi'il burma manzo Allah yace da Jabir in manzo koma gida fada ma matarka kar ta sake ta sauke wannan tukunya daga kan murhu an gane ko akwai wani sirri manzo Allah yace kar ta sauke wannan tukunya daga kan murhu wala lkhubza min at-tannuri kar ta sake ta fito da wannan gurasa daga cikin furo at-tannur inda ake gasa buroji shine ake kira da at-tannur yaya sunan shi da Hausa yawa ana ce masa tandiru ake cewa an gane ko tandiru ake cewa ga yayin Ubangiji Ta'ala yake cewa hatta idza jaa amruna wa farat tannuru fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aamana wa ma aamana ma'ahu illa qalil shine sai yace wala lkhubza min at-tannur kar ta sake ta fito da gurasan nan daga cikin tandiru manzo Allah yace hatta atiya sinaji ni za a yi Jabir sai ya gaugawa ya koma gida ya isar ma matarsa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya fada yace kumu jama'a ku tashi mushi shi ku an ce da shi da mutum ɗaya ko mutum biyu shi ku sai yace kumu ku tashi fa qamal muhajiruna wal ansar muhajirun da mutanen Madina gaba ɗaya kowa sai ya tashi dole a mika wuya umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum da manzon Allah yace ku tashi gaba daya al muhajirun da al ansar sai suka tashi al muhajirun kar mu manta bayani ya gabata laqabi ne wanda yayi rinjaye akan mutanen makka amma kuma bai kebanta da su ba duk wanda ya kauro ya tarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madina domin daukaka wannan addini shine ake kiran shi muhajir wanda al-ansar laqabi ne na mutanen Madina wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala da su da mutanen Makka gaba daya Allah ya musu laqabin da nasi wanda yake na al-Qur'ani wanda bayani ya gabata laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra al-aya da fadarsa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar da fadarsa can lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim to shine anan yace faqama al-muhajiruna wal ansar wato muhajirun da su da mutanen Madina gaba ɗaya sai suka tashi suka miki Jabir yace fa dakaltu alaiha sai na gaugawa na shiga gaba na zo gida sai na fada ga matata nace wai haki kai canki jaa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wal muhajiruna wal ansar wa man ma'ahu ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da mutanen Makka da mutanen Madina gaba daya da duk wasu jama'a da suke tare da su gaba daya yazo da su shi lafazin wai hak kana amfani da shi akan mutumin da kake tausaya masa akan wani abu ga ya dan abinci ne fa na tiya daya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwaso wannan tawaga an zo shi dai Jabir bai ce uban ba ya san dai al'amari na Allah ba zai kunyatar da manzon shi ba shine sai yace wai haki kai canki jaa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wal muhajiruna wal ansar wa man ma'ahu yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yazo tare da muhajirun da mutanen Madina da ma sauran jama'a wanda ke tare da su faqal qalat sai matar Jabir tace masa hal sa'alaka shi manzon Allah ya tambaye ka gulgudan abincin ko bai tambaye ka ba qultu na'am sai nace kwarai na gaya masa tiya ɗe takce ta sha'ir aka nika aka yi gurasa kuma da wata yana akuya da aka yanka qala sai Jabir yace qala sai manzon Allah ya faɗa ga jama'a lokacin da suka iso kofar gidan Jabir manzon Allah yace udkhulu wa la tababadu ku shiga a sannu kar ku yi turayya da juna wala tababadu kar ku ringa turayyar juna ku shiga a hankali ku shiga a sannu dan haka in an je wajen sauga abinci ne fa mai albarka, kar a ringa tunkuɗe-tunkuɗe ana ture-ture wajen shiga, a shiga a hankali, kowa insha Allah Allah zai sanya albarka. Shi ne annabi manzon Allah ya karantar da mu, ya ce udkhulu, ya ce ku shiga a sannu, wala tabagadu, kar ku ringa turayya da juna. Lafazin tabagadu ma'khuzun ne min adbagad, idan aka ce adbagad shi ne matse abu a tattara shi gu daya, ma'ana kar ku yi turayya da juna, kar ku matsatsa. Fa ja'ala yaksiru al-khubza, manzon Allah sai ya hadu shi da kanshi. Jabir yake ba da labari, yace manzon Allah yana karya gurasa da kanshi. Wa yaj'alu alayhi al-laham, idan ya tsaga gurasa sai ya sanya nama a ciki, ya musu sandit kenan. Shine yace wa yaj'alu alayhi al-laham, manzon Allah sai ya sanya nama a ciki. Wa yakhmiru al-ghurmata wa at-tanura idha akhadha minhu, idan ya kwaso daga cikin wannan tukunya, me za a yi? Manzon Allah sai ya maida murhin sai ya rihi. Idan ya huddo gurasa daga cikin furo, manzon Allah sai ya maida murhin ya rihi. Shine yace wa yaj'alu alayhi al-lahama, idan ya sanya nama a cikin wannan gurasa, wa yakhmiru al-burma, a halin da manzon Allah yake sai ya rihi wannan tukunya watan nura, wato da shi tandirun, idza akhadha minhu, in ya dau abin da yake bukata daga ciki. Wa yuqarribu ila ashabihi, sai ya kawo ma wato sahabbansa sai ya ajiye musu, shi da kanshi yake raba abincin. Kuma yanzu sannan manzon Allah sai ya koma, dan ango ya raba abinci da kanshi, wannan ba abin gargi bane, an gane ko karrama baki ne, domin duk wanda ya zo wajen wannan sauga saboda shi ya zo, kar ku ce ya sa ku kunya. Wa yuqarribu ila ashabihi, manzon Allah idan ya gabato ma sahabbansa, kuma yanzu manzon Allah sai ya koma gindin wannan tukunya da wannan wato furo. Yace falam yazal yaksir wa yagrifu hatta shabi'u, manzon Allah bai gushe ba, wato yana karya gurasa ya tsamo nama sannan ya zuba, sai da ya kai gaba ɗayan jama'an nan sun ci sun koshi. Wa baqiya minhu, kuma wani abu ya rage, zamu iske adadin su su nawa ne. Fa qala, sai manzon Allah ya faɗa ga matar Jabir, yace kuli haza, abin da ya rage in ya so ke ci, wa ahadi, kuma abin da ya rage in ya so ya kyauta da shi ga jama'a. Fa innan nasa asabatkum majaa, manzon Allah yace domin jama'a yunwa ta same su, suna cikin mawuyacin hali. Lafazin majaa da alju kilahuma bi ma'ana, dukkan su ba su da bambanci, ta fuskar ma'ana ita ce yunwa. Manzon Allah yace mutane suna cikin tsananin yunwa ce makamus. A wata riwaya Jabir yake cewa yayin da aka gina wannan rami na Khandaq, yace naga manzon, naga wato shine dan farewar ciki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba komai ba yake sanya cikin dan adam ya dan fare illa tsananin yunwa, an gane ko? Dan haka ita yunwa ake kiranta makhmasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يقعون موضعا يجيز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. Dan haka in aka ce al-khamas shine wato dan farewar ciki saboda yunwa, dan haka ita yunwar ake ce mata makhmasa. Shine yake cewa ra'aytu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama khamasa, yace naga dan farewar ciki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda a waccan riwaya mi ya gani manzon Allah ya kulla duwatsu a cikin nasa, an gane ko? Wannan duwatsu in ka daura za su sanya ka dan samu yauni, duka diginka za su ringa tabbata akan kasa, kuma za su dan sassauta yinwa, amma in ya kasance ba wani dan nauyi da kai dan tuntube da abu kafin kasa. Mizai yace fanka fa'atu ila mar'ati, sai na koma wajen matata bayan na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai nace da ita hal indaki shay, shin ko akwai wani abu a wajen ki na abinci? Fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khamasan shadida, yace wallahi domin na ga yunwa mai tsananin gaske tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'u min sha'ir, sai ta huddo mun burga min mu, an gane ko? Shine bahu wanda ake zuba abinci kenan, iya abin da yake cikin shi tiyade ta sha'ir sa'i shine mudu hudu da mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gulgudan shi shine tiyar da muke awo da ita ana walana buhaimatun dajin yace muna da wata yal akuya ta cikin gida ta tsakar gida kenan akuyar da take dan tsalle tsalle a cikin gida ita ce suke kiranta dajin an gane wanda ba a kura ta zuwa kiyo tana nan dai duk dan abin da aka samu a tura mata ta ci shine yace muna da wata yal akuya dajin wanda take ta cikin gida fa zabahatu fa yace sai na kada ta ne yanka wa fahantu sha'ira nanka wannan wato sha'ir kin mi yace fa faragat ilayya faragi yake cewa dama ta sai ta samu alfarag shine wato dama kenan lokaci wanda yake na hutu ya nika kenan wannan gari sannan kuma ya yanka wannan dabba ya hede kenan shi ya gama aikin sa kenan iya abin da ya rage sai aikin ta ita mace shine yace fa faragat ilayya faragi yace wa qatta'tuha fi burmatiha wannan akuya da na yanka na fede yace sai na daddatsa naman na zuba cikin tukunya thumma wallaytu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na juya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na koma wajen sa da zan koma wajen sa sai matata take ce mun la taqbahani bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa man ma'a karka sake ka kunyata ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar da suke tare da shi kaje ka kwaso mun jama'a saboda wannan dan abincin an gane ku shine matar take masa wasiyar cewa la taqbahani karka kunyatar da ni bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man ma'ahu da jama'ar da suke tare da shi dan abincin da bai taka karaya karya kaje ka kwaso mun jama'a dan haka shi Jabir sai ya karbi wasiyar ta da yaje mai faɗa ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam cewa ya rasulullahi wani dan abinci ne bai taka karaya karya ba yace zo da mutum ɗaya ko mutum biyu mu je a taba manzon Allah ya tambaye shi gulgudan abincin Jabir ya gaya masa manzon Allah yace ai mai yawa ne yace fanji ituhu Jabir yace sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasarantuhu sai na masa rada an gane ku dan shi bako yana buƙatar a karrama shi maimakon in ce maka zo mu je gida mu ci abinci wannan bai dace ba abin da ya kamata in rabo in rada maka taso mu je mu yi abinci haka Jabir ya zo kunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada masa fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah zabahana buhaimatan lana wata yal akuya ce muka yanka wata hantu sa'an min sha'ir kuma tiyade takne na sha'ir wato muka nike domin ayi gurasa fata'al anta wa nafarun ma'ak don haka ya manzon Allah zo da wata yal jama'a tare da kai wanda kar mu manta bayani ya gabata shi lafazin nafar yana farawa daga mutum uku zuwa tara daga mutum uku zuwa tara shine ake kira da nafar an gane ku wanda kuma rahat shi ma daga uku zuwa tara shine ake amfani da shi shine sai Jabir ya ce fata'al anta wa nafarun ma'ak kai da wata yal jama'a kadan yace ya rasulullahi ku zo me za a yi manzon Allah yana jin wannan rada ta Jabir fasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya kururuwa ya daga murya fa qala sai yace ya ahlal khandaq ya ku ma abuta wannan rami ma'ana ku sahabbaina manzon Allah sai yace inna jabiran qad sana'a surat yace ai Jabir ya shirye wata walima ta musamman lafazin su'ur abinci ne da ake shiryawa a gayyaci jama'a a ba su ci wanda ba shi da wata munasaba ta musamman babu wata munasaba ta aure babu wata munasaba ta aihuwa ko wata munasaba ta dawowa daga bulaguro haka kawai ta kanas in shirya abinci sai in ce ku zo mu tafi mu yi abinci shine ake kira da as-su'ur shine manzo Allah ya daga murya sai ya kururuwa yace ya ahlal khandaq yace ya kuma abuta khandaq inna jabiran qad sana'a su'ran fa hayya halabikum manzo Allah yace Jabir ya shirye walima maza ku zo mu je shi Jabir ya ce da wata yan jama'a ko manzo Allah ya yi shela ya ce jama'a gaba ɗaya ku zo mu je fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zo da jama'ar sa yace ma Jabir in ma zaka je gida ka ga ya ma matarka la tunzilunna burmatakum kar ku sake ku sauke wannan tukunya ta ku daga kan murhu wala takhbizanna ajinakum ajinakum hatta aji kar ku sake ku gasa wannan gurasa sai naji a barta kamar yanda aka faba aka mulmula kar a sanya ta cikin gur maza Allah yace sai naji faji'tu Jabir yace sai na dawo gida waja'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqdumun nas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yana gabatar jama'a shine a gaba jama'a duk suna biye da shi hatta ji itumraati faqalat bika wa bik yace na iso wajen matata nace ai ga manzon Allah nan sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi da jama'ar sa gaba daya sai matata take cewa kai dai laifin ka ne bika wa bika ai kai ne dai da wannan kinka na gaya maka wannan dan abinci ne fa bai taka kare ya kariya ba shine take masa zargi anan take masa rarauka shine faqalat bika wa bika kai ka sani tunda dai ka je ka gayyato su fa qultu sai nace kadu fa'altu allazi qulti eh nayi abin da kika faɗa an gane ko ma'ana abin da kika ce nayi shi ni ta gaya masa a lokacin da zai koma mi ta gaya masa a can abinda ta gaya masa cewa kar ya kunyatar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da jama'ar da suke tare da shi tunda a can shine ai lokacin da yazo shin yaya kuka yi da manzon Allah ya tambaye ka gulgulan abinci tace eh ya tambaye ni to shine anan shi Jabir yake ce mata qad fa'altu allazi qulti yace abinda kika aikata abinda kika faɗa yace haƙiƙa na aikata mutum biyu nace ko mutum daya manzon Allah yazo da shi fa akhrajtu ajina wato Jabir yace sai na fito da wannan dawukin na sha'ir kenan kafin a gasa fa basaka fihi wa bara manzon Allah sai yayi tuhi wato ya sanya albarka sinun kin anan mi ya masa wasali sama ko wasali kasa wasali sama fa basaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dan tuhi a cikin sa ya sanya albarka yace Allah ya sanya albarka wa baraka yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka an gane ko dan shi manzon Allah ba shi yake sanya albarka ba albarka abu ce wanda ke wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai ya isa ya sanya albarka a cikin abu dan haka shi manzon Allah iya nashi addu'a ne yake Allah ya sanya albarka dan haka ne Allah yace subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina da cewa Allah yace wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min zurriyyatihi ma muslimun wa zalimun li nafsihi mubin to shine yace wa baraka manzon Allah sai addu'ar Allah ya sanya albarka karka ce wa baraka sai ya sanya albarka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi yake sanya albarka wa yana daga cikin khasa'isur rububiyya abu ne wanda Allah yake banta da shi bai ya tarayya da kowa shi yake sanya albarka a cikin abu dan haka in kana neman albarka hanyar neman albarka hanya ce daya shine wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine sai yake cewa fa basaka fihi manzon Allah sai yayi tofi cikin abincin wa baraka yayi addu'ar Allah ya sanya albarka dan haka wannan ɗaya daga cikin dalilan in an yi addu'a a tofa an gane ko musamman addu'a da za a yi a cikin abinci ko addu'a a cikin ruwa to anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tofa summa amada ila hurmatina fa basaka sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nufaci tukunyar mu fa basaka ita ma manzon Allah sai yayi tuhi wa baraka yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka lafazin basaka a yare na larabci kana da kusan fuska uku in ma ka ce basaka ka zo da sinun abinda yake nihi tuhi ko ka canza sinun din ka zo da sadun ka ce basaka ko kuma ka canza sadun din gaba ɗaya sai ka zo da zayun ka ce basaka dukkan shi abin da yake nihi shine tuhi basaka 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 shine kuma qala sannan sai manzon Allah yace udu'i khabizatan kema ta Jabir kirawo wanda zata kama miki yin gurasa kirawo wanda zata gasa gurasa faltakbiz ma'aki tazo ta taya ki nemo wata mata ta taya ki saboda aikin ba kadan bane waqadihi min burmatikum maza Allah yace ku kunna ma tukunya wuta an gane ko a kunna wuta amurku maza Allah yace wala tunziluha kar ku sauke tukunyar ku dai ku hura wuta Jabir yace wa hum alkun yace jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da su yace mutum dubu ne Jabir yace fa uqsimu billahi yace ina rantsuwa da ubangijin da ya halice ni la akalu yace wallahi mutumman nan dubu gaba daya kowa sai da yace ya koshi hatta tarakuhu wal haraku suka bar abincin anan gaje gaje kuma suka juya yace wa inna burmatana latajiddu kama hiya yace tukunyar mu tana tafasa kamar yanda take labazin latajiddu an ciro shi ne daga algaid algaid wato shine wato shinkori wanda yake na rakumi wannan shinkori na rakumi akwai wani kuka da rakumi yake yi na ciki haka mai barci shinkori da yake shine ake kira gade shine anan akai amfani da shi akan sauti wanda yake na tafasar tukunya shine ce yake cewa ya giddu gadi dal bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali shine yace wa inna burmatana lalle tukunyar mu la ta giddu yace wallahi tana tafasa kama hiya kamar yanda take a farko wa inna ajinana yace wannan dawo namu na gurasa yace la yukuban kama huwa yace wallahi ana yi gashi kamar yanda yake kamar ba a taba ba a takaice wannan hadisi iya abinda zamu iya dauka na darasi a cikin shi a farko yana nuna mana duk wani aiki wanda yake na amfani jama'a ta musulmi ba bambanci tsakanin shugaba da talaka so ake kowa ya kama domin ya samu lada duk abinda aka ce ga yana amfani jama'a ne karka koma gefe ka zauna ko ka ba da kudi taso ayi da kai dan ladan kai yawaita sannan abu na biyu kasancewar mun gane yanda sahabbai suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauna wadda ta kai matuka Jihu Jabir anan da yaga duwatsu ne ko a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ne mai izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gida ya fada ma matarsa yace wallahi na ga wani abu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba yanda za a yi in iya daukan hakuri take yanke shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci wannan kuma na nuna mana kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da in aka samu wani alkhairi to manzon Allah ya fama yake wannan alkhairi ya zama to ya hada jama'a kowa ya samu wannan dabi'a ita ce ake buƙatar mu muminai mu dabi'antu da ita ma'ana kar mu zama dan tsako samu ka gidangi duk abin da muka samu na amfani to mu yi kokarin yanda amfanin nan zai hada jama'a kowa ya samu dan wani bai yace rabon wani kowa bakin iya rabon shi yake ci sannan wannan yana nuna mana cewa kamar yanda bayani ya gabata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya abinci ne fadan kadan abincin tiya guda da yal akuya guda amma mutum dubu suka ci suka bari wanda kar mu manta a sulhul hudaybiya ruwa aka zo da shi a dan koko manzon Allah ya saka hannunsa ruwa ya ringa bulbula sai da sama da mutum 1400 kowa ya sha wannan ruwa yayi arwalla sannan kuma ruwan yana nan wanda kuma kar mu manta hadisi ya gabata a tabuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sahabbai yace ku tattaro guzurin ku da Umar ya bashi shawara suka tattara manzon Allah yayi addu'ar Allah ya sanya albarka manzon Allah yace kowa ya zo ya ci gaba ɗayan su suka zo suka ci suka koshi sannan yace kuma kowa ya kwasa kowa sai da ya cika burga mai shi aka bar abincin ala to wannan alama ce daga cikin alamomin nuna gaskiyar manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan mu zamu dau darasin cewa yanda muminai junan wato yake fifita juna wato akan duk wani abin da suka samu muminai dabi'a ta mumini in ya samu abu ko yana son shi to in ya ga dan uwan shi mumini yana da bukata to zai yi kokari ya dangane ya bar masa kamar yanda waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shi fa aka gayyata fa da mutum ɗaya ko mutum biyu amma mi zai manzon Allah sai ya ce jama'a su zo wannan kuma na nuna mana ana buƙatar jama'a ta muminai su ringa kokarin ma junan su kyauta koda musamman a lokacin waɗanda suke na buƙata lokaci wanda yake na yunwa ya kamata ya zamanto junan mu yana da taimaka ma juna a takaice nan muka zo karshen hadisin iya alakar shi da baban din ga yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki duwatsu yake daurawa a cikin shi saboda yinwa kuma kwana uku suka kwashe basu ci basu dandana abinci ba ana aiki kawai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك